أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد السلام عليكم ورحمة الله Yau Juma'a biyu da watan Ramadan shekara ta 1444 Hijiriya wanda ya dace da 24 da watan 3 shekara ta 2023 Miladiya Zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka mai girman daraja shine As-Sunan na Al-Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala As-Sijistani Wannan shine darasi na 50 daidai shine darasi na 50 kafin mu shiga cikin littafin da muke kawowa na kulliyatul hadisa al-hadisiya zan mu ga kulliya ta bakwai a cikin wannan littafin da aka kawo da muke bayani yake cewa lam yasihha anin nabi sallallahu alaihi wasallam halqur ra'si illa fil nuski bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam aske gashin kai sai cikin aikin ibada haji sai cikin aikin haji ana abinda ake nihi a ce aikin aske gashin kai yana da lada kaza ko kuma an yi umarni ko kuma an yi hani ko dai bai zo sai a cikin sha'anin haji amma a cikin rayuwa ta waje haka babu hadisin da ya magana akan aski a waje haka anan gurin mai yake cewa ya kasance shiriya ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana halqur ra's tarkahu kullahu aw akhazahu kullahu imma ya bar gashin kan shi duka ko kuma ya aske shi duka bai kasance ba yana aske rabi ya bar rabi ba a rabaito wannan daga annabi sallallahu alaihi wasallam hi cikin ayyukan aikin haji wannan tabbatar da kulliya ne akan cewa wanda ke sanya cewa aske gashin kai ibada ne wanda yayi nuni ga wannan malamai sun yi nuni yake cewa misalin wannan aske gashin kai cikin lokacin da ba haji ba inda ba da uzuri ba wannan babu wanda yayi bayanin cewa akwai lada a cikin wannan yanna suna nuni ne da raddi akan hadisin da ke cewa man halaka ra'sahu 40 arba'a sar faqihan duk wanda ya aske gashin kanshi laraba 40 zai zama malami hadisin ne wanda kashi a cikin kashful khafa yake cewa la asala lahu bai da asali kenan abin da mai sauki ne indan aske 40 a laraba duk askin da kama ka kai shi laraba an kai so 40 kawai ka zama malami to wannan nuni ne suke ga cewa duk wani hadisin da ke bayanin farala aski ko warana kaza ko farala aski gaba ɗaya ma babu hadisin da yazo in ba cikin aikin haji ba wannan ne kuma yana daga cikin nau'i na ibada sai kulliya ta gaba ta 17 ce ina ga ajerin kulliyoyin da ya kawo yake cewa lam yasihha fi sabbil barghus shay'un anin nabi sallallahu alaihi wasallam bai tabbata ba akan la'anta kenkeso daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko cikin hadisi daya ibnu al-qayyim ya yi nuni akan wannan yake cewa al-imam al-uqayli Allah mashi rahama shi ya fara fadar wannan babban malamin hadisi yake cewa la yasihhu fil barghis anin nabi shay babu hadisi ko ɗaya da ya inganta daga annabi cikin sha'anin kenkeso babu ko ɗaya ya ban shi ko kushe mishi wannan malamai suka tabbatar da wannan a cikin littattafan su haka al-imam ibn al-jawzi ya kawo cikin al-ilal mutanahiya da ibn badar cikin al-muguni anid du'afa al-imam fairuz abadi cikin sifaru sa'ada yake cewa babun nahai an sabbul baragisa law lam yasbut fihi shay baban hani akan zagin kenkeso babu hadisi ko ɗaya da yace an ga kenkeso ala an ce shi ko a zage shi malamai sun tafi akan inganta wannan kulliya daga cikin su akwai mulla ali al-qari ya kawo ta yake cewa wannan garibi ne sosai ahmad da bazzar da bukhari sun rawaito cikin bukhari cikin al-adab al-mufrad da barani cikin ad-da'awat daga anas cewa ya ji wani mutum yana zagin kenkeso yace la tasubuhu kakka zage shi fa innahu aykaza nabiyyi li salatil fajr dan shi ya taba ta da wani annabi yayi sallar asuba wannan hadisi yana cikin al-asrarul marfu'a da al-bazzar da al-bukhari allazi zakhar da bukhari cikin al-adab al-mufrad yace me yiwa wannan shine abinda al-imam suwidi ya tabbatar a cikin littafin shi cikin risala shi da yasa mata suna ad-dursus fi khabr barghus na ga muku cewa al-imam suwidi yayi littafi akan kenkeso to dukkan asarin da hadisan da yake ya kawo su yayi dirasa akan su akan abinda ya shahi kenkeso littafi ne matabu'i mujallar guda bai wuce kamar wannan ba الإمام السيوطي دنيا يعني باب عندي بري به ربطه بقى كي لقيتك يا أخوي الدرسوس في خبر برغوس يا كاو حديثي الدامة دعوهاب كم الدك كان سيتي أخوي مرفوع أي أخوي حديثي موقوفي أما بيتبت أربعة تيوا أتكين على عادشي بيتبت أربعة تيوا جاوندي إنجنت جاوند بي إنجنت با أي كلية تجاوبها كان كي بيتبت با أكان حديثي عندك زابر سوا أكل لوك أن كذا akan rukun kaza lam yasih fi ittikhazid dajjaj shay'un wa laysa fiha hadithun sahih a cikin sha'anin cewa kiwon kaza akwai farala babu hadisi ko daidai inganta daga ciki akwai hadisin da suke nuni cewa hadisin da ke cewa ad-dajjaju ganu fuqara'i ummati kaza tumakan talakawan al-umma tani wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa wai a cikin hadisi amma hadisin mawdu'i ne na ƙarya ne hadisin bai tabbata ba ko daya haka al-imam al-hafiz az-zahabi yayi nuni cewa wannan hadisi bai inganta ba mulla ali al-qari yake cewa zahirin magana hadisin ƙarya ne haka ibnu al-jawzi yazo shi ma ya nuni da ibnu hibban yace hadisi ne mawdu'i albani haka ya nuni akan cewa wannan shi ma hadisi ne mawdu'i ma'ana akan bayanin faralatta da umarni da kiwanta babu hadisin da yazo akan zabura su akan wannan amfanin kulliya tana ba ma mutum rike ka'ida kawai cikin babe daga an ce kaza ba abin da ya inganta cikin shi har kullun kaji wani yana bayani kan abin baka tsaya ba kan ka wahala babe na gaba kuma wannan tabbatattu ne akwai kulliyat in kama sifuru sa'ada da almuguni anu du'afa da sauransu duka wannan baban su ne amma cikin su su akwai kurakure akwai kulliyar da suke kaza bai inganta ba ko dai kuma abin cika ga ya inganta amma wanda suka hi dacewa kamar yadda muka yi bayani cikin kowane ilimi akwai abin dauka akwai abin bari to a cikin wa'annan kamar wannan sune wanda an bi su an tace an tabbatar da cewa wannan kulliyoyin sune ingantattu wanda sun tahi akan haka babe na gaba na sunan abi da al-imamu abi daud yake cewa Allah mashi rahama babun idza kanu salasun kaifa yaqumun baban da ke bayanin in sun kasance mutun uku ne yaya za su tsaya hadisi na 607 yake cewa haddasan al-qanabi an malik an ishaq ibn abdullah ibn abi talha an anas ibn malik qala yake cewa inna jaddatahu mulaika cewa kakashi mulaika da at rasulullah nan kakawa ce ce kaka anas to zan muka magana da at rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi da'amin ta kirayo annabi sallallahu alaihi wasallam bi da'amin koli da'amin sana'atu ga abincin da ta yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam fa akala annabi yace abinci sun makala sannan sai yake cewa qumu fali usalli lakum ku tashi in yi muku sallah kala anas sai anas yake cewa fa qumtu ila hasirin lana sai nayi tsaye zuwa ga wata tabarma ta mu qadis wadda tayi baki min dul malu bisa saboda jimawa da akai ana hawanta fa na dahatuhu bima sai nayi yayyawa mata ruwa fa qama alaihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi tsaye akan ta wa safaftu ana walitima nayi sahu da ni da marayan na gidan mu wa ra'ahu al ajuz wa ra'ahu bayan annabi sallallahu alaihi wasallam wal ajuz min wara'ina tsohuwa tana bayan mu mulaika kenan fasalla raka'atayn yayi sallah raka'a biyu sun mansarafa sannan ya tahiye shi mun ga tamaimaita shi a cikin bukhari ana tamaimaita hadisin nan gurin da yake cewa kakashi mulaika haka wannan kuskuren aka yi ta tahiya akan shi kan cewa kaka anas ce abu umar annamiri mai sharhin muwadda al-istizkar da at-tamhir lima fil muwadda min al-ma'ani wal ahsanit ibnu abdul bar mai rasuwa 463 Allah mashi rahama yake cewa a hadar shi cikin hadisin da yake cewa kakashin mulaika uwar anas ce ba kaka anas bace dan saboda damiri akan kakashi yana koma ne ga ishaqa daga ishaqa ibn abdullah ibn abi talha kakashi ce kenan kakashin mulaika kakar abdullah ba kaka anas ba anas shi uwar shi ce ba kakashi bace damiri nan bai koma zuwa ga aqrabul mazkur yana koma zuwa ga mutunan da ke nesa shine abdullah daga baban shi yace ita ce ummu sulaim dan saboda yace wa abdullah ibn abi talha ita ce ummu sulaim binti milhan zauji abi talha mata abi talha tal ansari kuma ita ce uwa anas dan malik wasu suka ce damiri yana komawa zuwa ga anas dan malik shine yake cewa kakashi ita ce kaka anas uwar ma'aihiyar shi sunanta ita ce mulaika binti malik ibn adi amma abin da ke karfafa wannan wasun tahi akan cewa akan ra'ayin da aka saba shi cewa kaka Anas wannan shine ra'ayin na biyu amma yace abinda ke karfafa maganar Abu Umar ibn Abdul Bar cikin hanyoyin hadisin yazo cewa anna ummu sulaimin sa'alat rasulullah an yi atiyaha nan kyarara an hadu sunanta kenan babu zancen a ce kakan wane ce Nasa'i ya hudo shi cikin hadisin Sa'id daga Ishaq ibn Abdullah haka Munziri ya hada cikin tarhisin shi a cikin hadisin al-Imam an-Nawawi yake cewa cikin hadisin da yake cewa tayi baki qadis wadda min dul malu bisa rama tayi baki saboda zaman juma'a da aka yi da yawan aiki da ita kuma Nawawi yace an yi mata yayyahi ne dan saboda ya kasance kana min jaridin nakhal ta kasance tabarma ce ta abun dabino da bawon dabino ake yin ta kamar da aka bayyana cikin wata ruwaya daban dan kurar da tara ta ya gare ta wata ba wai dan najasa ba aka mata yayyahi kamar da qadi isma'il al-maliki da wasu suka tahi akai wasun ta akan cewa ba mun ji ba a cewa wanda ya shaku akan wannan yayyahi hujjar su shine wannan hadisin to yayyahin wannan ba dan najasa aka yi shi ba an yi shi ne dan kudda kura tabarma mi aka mata najasa har da za a yayyaha wasu suka ci kamar da qadi isma'il al-maliki yace amma qadi iyad yake cewa abin da yahi zahara dan shi dan malikiya ne yan malikiya su suka tai akan yayyahi qadi iyad mai ashifa yake cewa abin da yahi zahara gare mu dan saboda shakku ne akan cewa wannan tabar mashin najasa ce ko kuma ba najasa bace malam yake cewa dan qadi iyad kuma yayi wannan fasara dan saboda su sun tai akan cewa najasar da ake shakku akan ta yayyahi za a mata bayan kewa ba wannan shine mazhabin mu kuma shine mazhabin jumhuri cewa la tahsulu illa libugusu babu abinda za a yi sai wankewa fal muhtaru tawilu alawwal abinda hida cewa dai fasara ta farko cewa yayyahin nan dan kura aka yi shi ba dan najasa ba al imam al khattabi yake cewa nike cewa cikin wannan hadisi akwai ilimin fiqh da zan mu dauka halaccin sallar jami'i ta nafila kuma a cikin shi akwai halaccin mutum mai dai a bayan sahu dan saboda maccen nan ta yi sallah bayan sahu ita daya kuma cikin shi akwai dalili akan cewa mace bai halitta gare ta ba ta zo ta daidaita da maza cikin sallah a cikin sahu kamar yadda bai kamata ba ta shiga gaban su kuma cikin shi akwai dalili akan jerantawa tsayuwar mamu guda biyu mafifici shine su tsaya a bayan liman ba su tsaya tsakanin ba su sa shi tsakiya ba kamar yadda zan magara a yin a gaba hadisi na 609 al-Imam yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Muhammad ibn Fudail an Harun ibn Anas an Abdurrahman ibn Aswad an abihi qala yake cewa ista'azana al-qama wal aswad ala Abdullah Alƙama da Aswad sun yi nemi izini ga Abdullahi wa kad kunna adanna al-qu'uda ala babihi mun kasance mun tsawaita zama a kofar shi har ya huto fa kharajat al-jariya sai yarinya ta huto fasta azanat lahumu ta ba su izini tace ya ce ku shigo fa azina lahumu ya ba su izini sun makama sannan sai yi tsaye fa salla baini wa bainahu yayi salla tsakanina da tsakanin shi ma'ana sai muka yi tsaye shi ni nan ina daga hura shi yana daga hura Abdullahi sai ya shiga tsakanin mu kenan ya tahi akan ra'ayin cewa idan mamu bi ne liman ya shiga tsakiye su ba ya shiga gaba ba yace haka za ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa'ala yace haka na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata nan gurin a cikin nan abinda malamai suka kawo yace da yayi sallah tsakanina da shi shine Abdullahi dan Mas'ud yayi sallah alqama da Aswad suka yi sallah tsakanin su suka shiga tsakiya shi ya shiga tsakiya su daya a hagumkin shi daya a damar shi amma al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa an ba da amsa gare shi da Ibn Sirin da kan cewa wannan dan matsatsin guri ne dan matsatsin guri ne ba inda zasu koma bayan haka Bahawiyar rawaito a cikin sharhin shi kuma hadisin Nasa'i ya hudo shi a cikin sanadin shi akwai Harun ibn Anaza wanda an yi magana akan shi Abu Umar yake cewa wannan hadisin bai inganta ba ya zo matsayin hadisi marfu'i bai hanganta bai zo matsayin hadisi marfu'i cewa Abdullahi yayi ji amma cewa haka naga annabi yayi bai inganta ba a nasaba ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan babu inda aka ce annabi yayi haka irin wannan sallah shine Ibn Abdul Bar yake ni yana abinda ya inganta dai shine kawai abinda muka sani kin shine su koma baya hadisi babe na 71 babul imamu yanharifu ba'da taslimi baban dake bayanin liman ya karkace bayan ya sallame kada ya zamana a zaman shi yadda yake na limanci bayan an sallame ana sallame ya karkace kuma zan mu ga yadda zai karkace kin hadisi na 610 al-Imam yake cewa haddathana musaddadun akhbarana yahya an sufyan haddathani ya'al ibn adha an jabir ibn yazid ibn al-aswad an abihi qala yake cewa sallaitu khalfa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nayi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakana idan sarafa in harafa ya kasance in ya sallame karkacewa yake yi ba zai zamana a zaman shi na sallah na gurin da yayi wannan ba jami'i ba anan gurin shine in harfa ai shine mana anil qibla wastaqbalan nas sai karkace ma alqibla ya fuskanto mutane ya rika kallon su haka Ahmad ya rawato shi da lafazin cewa mun yi haji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin ban kwana yayi sallah da mu sallah asuba yayin da ya gama sai juye fuskanto fastaqbalan nasa bi wajhihi ya fuskanci mutane da huskar shi hadisin har zuwa ƙarshen shi yana da doguwar kissa hadisi na gaba na 611 kenan nan mun ga liman in ya sallame ya karkato ya kalle su ya kalli mamu wannan yana cikin hasayir bukhari حدثنا محمد بن رافي حدثنا ابو احمد الزبيري اخبرنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن عبيد الله عن عبيد بن براء عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كيتوا كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من كسانتي ان من يصلى بايان منزان الله صلى الله عليه وسلم احببنا ان نكون ان يمينه منا سو مو كسانتي ادامشي فيقبل علينا بوجهه دان يفسكنتو مو ده حسكشي kenan wannan suna damashi yake nuna cewa in ya sallame yana karkata ya kallu gusum dan suna daga damashi kuma suna so dan ya rika ka huska shi ta rika kallon su wannan shi ma ya tabbata Al-Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa hikimar da ta sa aka shar'anta haka dan saboda sanar da mamu abin da zasu bukata cikin sallar su to anan gurin sai ya kasance yayi shi ne dan karantarwa kuma dan hikimar karantar da su cewa wanda ya shigo ya san cewa sallah ta kare duk wanda ya shigo gani ma yana kallon mamu ko ya kalle gusum ko ya kalle arewa to ya tabbatar da cewa sallah ta kare ba zai shiga ya bi su ba da sabanin da a ce zama yayi yana kallon gabas irin zaman shi na tahiyya Az-Zaini Ibn al-Munayyir yake cewa ba ma mamu baya wannan dan haƙi ne na limanci ya ba su baya in kuna tare da mutane kuna tare da su mutuntawa shine ba ka kalle su ka ba su baya ba nan liman an ba shi dama ya kalli bayan su ne ya ba su baya dan saboda al-hurmar sallah ana sallame wato wannan irin zaman bai halitta gare shi bai juya kalle su shine kallon mutuntawa haka Az-Zaini Ibn al-Munayyir yake cewa sababin ya kauce shikenan sai ya sauya zama to ya fuskance su dan ya hudda girman kai kuma da jiji da cewa ya hi su shi yasa aka shar'anta mishi wannan babe na 72 al-imam yake cewa babul imam ya tatawwa'u fi makanihi baban da ke bayanin liman yayi sallar nafila a gurin shi yaya hukuncin yake Hadisi na 612 al-Imam yake cewa haddathana Abu Tauba Rabi ibn Nafi haddathana Abdul Aziz nan gurin dukkan wani Abu Tauba a cikin marawaita Abu Tauba ba dai bane amma dukkan Abu Tauba sahihi ne babu da'ifi cikin su haddathana Abdul Aziz ibn Abdul Malik al-Qurashi haddathana Adaul Khurasani al-Mughira ibn Shu'ba qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yusalli al-imam fil mawdu' alladhi salla fihi hatta yatahawwal kada liman yayi sallar nafila a gurin da yayi sallar ya limanci jama'a har sai ya juya har sai ya bar wannan guri nan gurin cikin hadisin akwai dalili akai shar'antuwar cewa liman ya cirata daga wannan gurin da yayi limanci ya gusa wani guri yayi sallah dan ya buda sallolin shi na nafila amma liman ya zamana a wannan gurin da mu'tam da munfardi ya zo cikin sallah a cikin hadisi nan liman ake ma magana cewa gurin da yayi farilla ya dan gusa yayi nafila a wani guri to ba shi ba mamu ma da mai sallah shi daya umarnin ya zo musu hadisi annabi yake cewa aya ajizu ahadukum iza sallaa ahadukum an yataqaddama aw yata'akhkhara an yaminihi aw an shimalihi dayan ku shin zai kasa idan yayi sallah ya koma ya dan gusa dama shi ko hagumkin shi yayi sallar nafila to haka ne shi maliman haka ake so dalilin da yasa a wannan dan saboda mutun ya yawaita guraren ibada yawai ta guraren da yayi sujada kamar yadda Bukhari da Bagawi suke cewa dan saboda gurin da kai sujada akan shi gobe kiyama sheda zai maka yau mai zinto hadisu akhbaraha zan ta bada labarin duk abin da aka aikata akan ta kuma shine tafsirin da malamai suke cewa fama bakat alaihimus samaa wal ard sama da busai sama da kasa busu yi musu kuka ba busu ma kahurai kuka ba lokacin da suka mutu suka ce dalili ne akan cewa ya tabbata cewa mummuni idan ya mutu sama da ƙasa suna yi mishi kuka da gurin da yake aikata aikin alkhairi gurin da yake sallah ta farilla gurin da yake sallah ta nafila gurin da yake zama yayin karatun Qur'ani yau aka ce ya mutu wannan guraren sai sun yi ta kuka kuma wannan ita ce illar da ake so ya yawaita gusawa yana yin gura sallolin nafila a wani gurin daban ya bude nafilfilin shi to haka ake so mutun ya dan bambance tsakanin sallar shi ta farilla da ta nafila da magana ko ya gusa kuma ko ya yi magana dan a samu bambanci tsakanin su Muslim ya hudu wannan hadisi da Abu Dawud Shaukani yace hadisi ne Shaukani yace haka Munziri yace Ibn Majah ya hudu shi Munziri ne yake cewa aha Abu Qala Abu Dawud yake cewa qala yace Adaul Khurasani lam yudrik al Mughira ibn Shu'ba Adaul Khurasani cikin sanadin nan yace ya amso daga Mughira bai gamu ba da Mughira ibn Shu'ba anan munziri al-hafiz al-munziri yake cewa zahirin magana haka ne kamar yadda Abu Dauda ya faɗa Ada'ul Khurasani yan aisha a cikin shekarar da Mugira ibn Shu'ba ya rasu ita ce shekara ta 50 bayan hijira ga magana shahararra kenan wanda a shekarar da kan rasu aka aihe shi bai yiwa a ce ya ce ya ji wani ya ce yana shan nono zai ji shi a shekarar da aka aihe shi yake cewa to a wannan shekara dai suka rasu ya aka aihe shi kuma ya rasu babe na gaba babe na 73 babul imamu yuhdisu ba'da ma yarfa'u ra'sahu min akhir raka'a baban dake bayanin liman yayi hadasi yayi karya arwallashi yayi iska ko makamantan sun abun karya arwalla bayan ya dago kanshi daga raka'a ta ƙarshe bayan ya zamana zaman tahiyya sai iska ta kubuce mishi mu sani cewa hanafiya su sun tahi akan cewa ba sai sallama ba take huta daga cikin sallah ina ga dalilin wannan ne Abu Dauda ya kulla babe dan saboda raddi ga mazhabin su cewa liman ko mai sallah masallaci yana gama tahiyya ko ya ce assalamu alaikum ko yayi iska diddin ne sallah kauta cika hanafiya sun tahi akan haka to shine yasa al-Imam Abu Dawud ya kulla wannan baban ko kuma yayi magana kau bai sallame bai yayi magana yayi duk abin da ya ga dama sallah ta kare tahiyya tana kariya sallah ta kare da yake da yaso irin na azumi hanafiya suka tai akan haka hadisi na 613 al-Imam yake cewa haddathana Ahmad ibn Yunus haddathana Zuhair haddathana Abdurrahman ibn Ziyad ibn Anuman Abdurrahman ibn Rafi wa Bakar ibn Sawada an Abdullah ibn Amr anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza qada al-imam salata idan liman ya gama sallah wa qa'ada yazmana fa ahadasa sai yayi kari qabla an yatakallam kahin yayi magana fa qartam mat salatu sallashi ta cika wa man kana khalfahu da wanda suka kasance a bayan shi mimman atamma salata ga duk wanda ya cika sallah wanda suka cika sallah nan dara quduni al-hafiz yake cewa mimman adraka awwalus salah ga wanda suka riski farkon sallah ba masabuki ba duk wanda ba masabuki ba tare da shi aka fara sallah ma'anar hadisin ha in aka cika zaman tahiyya liman yayi hadasi ko kuma shi ya hadasi sallar shi ta cika ko da bai huta daga cikin ta da sallama ba wannan hadisin da al-imam ya kawo malamai sun yi bayani akan shi Khattabi yake cewa wannan hadisi ne da'ifi an yi magana akan wanda suka cirato da wannan hadisin eh hadisai da dama sun ci karo da shi wanda suka yi shi ƙarhi cikin wajib ta tahiyya da sallama nan wasu sun ana magana shi hadisin nan ka zamana ko baka yi tahiyyar ba kawai kana zama ka kare su kana tasowa daga sujjada ta bi ko baka yi tahiyya ba kawai shikenan sallah tahiyya ba wajibi bace sallah ka kai hadisi ko kai magana kawai sallah ta cika ka tahiyyar ka yake cewa hadisai da dama an ji Khattabi sun tabbatar da wajibtar tahiyya ban san ba wani daga cikin malaman da tayi akan zahirin wannan hadisin dan saboda ashabur ra'ayi malaman hanafiya suna ganin cewa sallah shi ta cika kawai da yayi zaman tahiyya gurgurdan abinda ake bukata zaman tahiyya ba tahiyya ba wanda an rawaito wannan waye daga Abdullahi dan Mas'ud bisa kasance ba suna sun sanya magana shi tace abin jagoranta cewa idan rana ta huto ko kuma mutun ya kasance yana mai taimama ne sai ya ga ruwa ya zamana daidai gurgurdan tahiyya kahin ya sallame sallar shi ta baci kuma suka ce wanda yayi dariya kyakyata dariya a cikin sallah arwallar shi ta lalace wannan bai bata mishi an tashhud anna zalika yufsidu salatu la yufsidu salatu bai bata mishi sallah mazhabin sa cewa kyakyata dariya bai warware sallah sai in ta kasance mutun cikin sallah ne yayi yace wal amru fi hadhihi alqawli wa ikhtilafi wa mukhalafati ala hadith albayyin intaha lamari dai cikin wannan maganganu inji al-imam al-khattabi hadisai bayyananu ne wanda zan mu gansu anan gaba al-imam tirmizi shi yasa da yahudu hadisi ne yace hadisin nan sanadin shi ba mai karhi bane akwai idrabi cikin shi Abdurrahman al-Ifriqi an da'afa shi wajen malamai da dama daga ciki akwai Haibun Sa'id al-Qattan da Ahmad ibn Hanbal duk sun rawana nashi hadisin bai inganta ba dai a takeici hadisi na 614 al-Imam yake cewa haddathana Usman ibn Abi Shayba haddathana Waqi'u an Sufyan an ibn Aqil an Muhammad ibn al-Hanafiya an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa miftahu salatu dhuhur mabudin sallah shine tsarki wa taharimuha at-takbir harama ta shiga cikin ta shine kabara wa tahlilu hat-taslim huta daga cikin ta shine sallama kaga raddi ga malaman hanafiya kan cewa ko iska gai kan huta daga sallah wannan yana daga cikin mazhabun su wanda bai da ƙarhi a cikin mazahib wanda sun saba ma hadisi kyararar malamai sun yi raddi akan su kuma Hafiz Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yake cewa amma hadisin da suke cewa wai idza ahadasa wa qad jalasa fi akhir salatihi qabla an yusallim faqad jaza salatuhu yace wannan hadisi duk malamai sun raunana shi, inji Hafiz Ibn Hajar. A nan gurin Khattabi yake cewa cikin wannan hadisin akwai bayanin cewa sallama kanta rukuni ne cikin sallah, haka nan kabbara ita ma rukuni ne, kuma warhuta daga cikin sallah yana kasancewa ne da sallah da sallamewa kadai ba da hadasi ba ko zance. Kaga shi yasa yace aka sa alif wal lam cikin abun nan at-taslim, at-taslim al-ma'ruf kenan, at-taslim kin da aka sani ba wani abu daban ba. Inji al-Imam al-Khattabi, annabi ya ayyana shi kamar yadda ya ayyana tsarkin, kuma tsarkin ku ka san shi. Amma idan ya kasance munsarifan ila ma ja'at bi shari'a min at-tahara al-ma'rufa, daga an ce tsarki, tsarkin da shari'a ta sani, shi yasa aka sa alif wal lam. Daga an ce sallama, sallama da shari'a ta sani, shi yasa aka sa alif wal lam. A takaice dai bayan dogon bayani, malamai suka ce wannan bayani, wannan mazhabi, malaman Hanafiya sun yi babban kuskure kan wannan mazhabin. Mazhabin malamai shine daidai saboda daga hadisi sahihi. Tirmizi yake cewa hazal hadisu asahu shay'un fi hazal babu wa ahsan, wannan hadisin shine mafi inganci a cikin baban ku ta daga sallah he da sallama, sai da sallama, wannan shine mafi inganci kuma shi yafi dacewa. Babi na 74, al-Imam Abu Dawud yake cewa babu ma yi umar bihi mamum min tiba'il imami, baban dake bayanin umartin mamu da ake gami da bin liman. Al-Imam yake cewa hadisi na 615, haddasana musaddadun haddasana yahya an ibn ajlan haddasani muhammad ibn yahya ibn habban an ibn muhayrizin an muawiyah ibn abi sufyan qala, yake cewa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tubadiru nubi ruku'in wala bi sujudin, kada ku rigaye ni da ruku'u ko da sujada. Fa innahu mahama usbiqukum bihi, dan duk yadda akai nan rigaye ku da ruku'u ko sujada, idza raka'tu inna ruku'u tudrikuni bihi zakutardani, idza rafa'tu inna dago inni qadbaddantu ni alhaqiqa nayi jiki ko kuma na tsuha, kamar yadda zan mu gani yadda malamai suka fassara. Al-Imam al-Khattabi yake cewa abinda annabi yake nihi cewa dago kaina ko kuma dago kaina daga ruku'u dan na rigaye ku kada ya cutar da ku, akwai abin da yayi saura na sallah zaku riske ni a cikin sallah wannan kafin in yi sujada. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya dago kanshi daga ruku'u yana yin addu'a da dogon doguwar addu'a wadda tana da tsawo bayan ruku'u, shi annan da yake ce musu inni qad baddantu, an rawaito shi da huska guda biyu da tashdidud dali, inni qad baddantu kamar yadda aka wasalce mana shina, ma'anar shi shine kibaru sunni, girman shekaru, shekaru na sun yi yawa. Ana cewa baddana ar-rajulu tabdinan idza asanna, idan yayi shekaru masu yawa. Huska ta biyu kuma shine madmumud da madalun, in ce kakkadu baduntu da dalun ghairu mushaddada, kuma ba mai karhi ba, ba da tashdid ba, ma'anar shi shine ziyadatul jism hatimalul laham, kenan baduntu kuma shine ba tare da tashdidi ba, ni nayi nama mai yawa, jiki na zama katu, kawai shine wannan fasara cewa na zama katu. To amma wannan abin da zai nuna cewa ba ita ba ake dauka, ba ita bace fasara mai kwari, annabi haibar duniya bai zama katan ba, ba babban jiki gare shi ba, kenan bai ce kad baduntu, he dai kad baddantu kin cewa na tsuha. Haka Aisha ta rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa lokacin da annabi shekarun shi suka soke shi wa tamalahul badanul laham, dukkan shi wannan tana kinaya ne game da yawan shekaru na annabi alaihi salatu wassalam, zabura da yake tada yanzu ba haka yake yin ta ba. Hadisi na 616, al-Imam yake cewa haddana Hafs ibn Umar, haddathana Hafs ibn Umar, haddathana Shu'ba an Ishaq an Abi Ishaq qala, yake cewa naji Abdullah ibn Yazid al-Khatami yana khutba, yana ma mutane khutba, yace haddathana al-Bara' wa huwa ghayr kazub, Bara'u ya ba mu labari ba mai ƙarya bane, wannan ya hada haka ne ba dan sahabbai dukkan su babu mai ƙarya, adalai ne bisa buƙatar wannan tasihi, bisa buƙatar tausiki a wasaƙa sahabi, ba sai an ce ba wani ba mai ƙarya, dukkan su adalai ne, ashaba kulluhum udul, amma nan ya fadi ne dan sabadda mai sauraron magana ya rike ta da ƙarhi, kamar yadda wani Abdullahi dan maso yake cin haddasan su huwa sadiqul masduq, annabi mai gaskiya ne abin gaskata. Kaga wannan dan karfafa maka ka rike labarin ne, ba wai dan zaka yi shakku da tunanin cewa annabi mai ƙarya bane. To irin shi ne nan, annahum kanu, cewa su sun kasance idza rafa'u ru'usahum, idan sun dago kansu minar ruku'u, daga ruku'i ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, qamu qiyaman, sai su yi tsaye. Fa idza ra'uhu qad sajada, idan sun ganshi yayi sujada, sajadu, sai su yi sujada, kenan nan in suka yi tsaye, in suka yi staso daga ruku'u, bis lam yahani ahadun minna zaharahu, kamar da yake a Bukhari, babu wanda ke tankwaso bayan mu da shi hatta ya sujudu rasulullahi, mun ga goshin annabi ya kai ƙasa, kenan wannan shine ke tabbatarwa. Hadisi na 617, al-Imam yake cewa haddathana Zuhair ibn Harb wa Harun ibn Ma'ruf المعنى قال حدثنا سفيان عن ابان بن تغلب قال ابو داود ابو داود يكي تشا قال زهير زهير يكي تشا حدثنا الكوفيون بن ابان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء يكي تشا كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم من كسنچه منا صلى تارد النبي صلى الله عليه وسلم فلا يهنو احد منا ظهره باب wanda ke tankwaso bayan shi daga cikin mu hatta yara annabi sallallahu alaihi wasallam ya da sai ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya aza goshin shi wannan kenan kamar yadda muka yi bayani hadisi na 618 al-imam yake cewa hadathana rabi'u ibn nafi hadathana abu ishaq yani al-fazzari an abi ishaq an muharib ibn disar yake cewa sami'tu abdullah ibn yazid naji abdullah ibn yazid yana hada busan munbari yake cewa barra'u ya ba mul abari annahum kanu yusalluna ma rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun kasance suna sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa iza raka raka'u idan yayi ruku'u sai su yi wa iza qala sami'a Allahu liman hamidahu idan yace sami'a Allahu liman hamidahu yace lam yazal qiyaman hatta yarahu bai gushewa a tsayi har sai sun ganshi ko ya raunahu sai sun ganshi qadwa za a jabhatuhu bil ardi ya aza goshin shi a ban kasa summa yatbi'unahu sannan sai su bi annabi alaihi salatu wassalam kenan wannan haka sahabbai sallar su ta kasance suna tsananin mutaba'a ga annabi alaihi salatu wassalam cikin sallolin su kenan zan mu takaita a cikin wannan abin da muka faɗa daidai Allah ba mu lada ni kuskure Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullahi